amma maganar waɗanda suka zo kafin annabi alaihi salatu wassalamu ya aiko shi suka rasu suka mutu, wannan Allah ake barawa domin ahlul fatarati ne. Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba ma kowa azaba sai mun aiko masa da annabi, in kuma aka aiko masa ba to sai ka barwa Allah. Sannan ina so in ji hankalinmu a wannan maganar akwai kanshin wani abu. Kanshinta shine bala'i ya taso wa zamaninmu, mutane a ƙasar nan suna taɓa annabi alaihi salamu ta hanyar sukan mahaifansa, suna tura su a wuta, suna faɗar baƙaƙen maganganu akan mahaifin annabi. Su wannan ba daidai ba ne, ba wanda to ba zan ma kawo misalin ba, ba zan gan ba wanda ya isa ma a kwatanta shi da annabi alaihi salamu, ba za a yi ba ma balle a ce. Saboda ba a yi wa annabi alaihi salatu wassalam irin wannan. Zamani ne ya zo da bala'i yake tafe, yanzu nan mutum yana tafiya sai ya zame yadda in ya faɗa ba zai fita ba har abada. Allah ba zai raga kowa ba in yi wa annabi alaihi salatu wannan rashin mutunci. Akwai wata doctora Abula Balarabe ya ce na jin ba misriya, tana gabatar da shiri a cikin talabijin ɗin Iqra, khairun nisa'i sunan shirin, mafifitan mata. Ta ɗauko tun daga kan Nana Hawwa ta dinga tafiya ta zo kan suna na Saratu, Nana Hajara, aka zo suna na Maryam ta tahowa, sai da ta zo kan Nana Fatima, Nana Amina radhiyallahu anha wacce ta haifa annabi alaihi salam, ta ga magani a cikin al'amarinta gaba ɗaya. Sai ku ƴar jarida ta ce mata, me zaki faɗa a kanta, yanzu a ina take? Ta ce kiki yayi ni, na fi gaban wa annabi alaihi salamu irin wannan abin da kike so. Ina zaune na ce Allah ya taimaki matan nan. Wannan ejire ta jefa ta da ta bata wata amsa da duk abin da ta arai wata rana Allah zai rusa shi. Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum.
To ladabi na 26 shine ba zan tsaya a kansa, shine baccin kairula wanda ake a lokacin garji na rana, wannan shine bacci na sunna na annabi alaihi salatu wassalam. Sannan wannan bacci ne da yake taimakon yara ƙanana, ta da shi ƙaramin yaro da ta aka haife shi bacci ne aikinsa, yana ƙara girma ne baccin, sanwa baccin tana raguwa, yana ƙara girma tana raguwa. Bacci da rana aikinsa ne, da daddare aikinsa ne, ko ba a fiye son a hana shi ba, a bar shi ita yin abinsa, yana ƙara girma ne, yana ƙara canja, musamman baccin rana. In an yi shi aka tashi daidai wannan gaɓar shi kenan, zai sa jikinsa ya lafiya su ƙaru, kuma yana taimakon tsofaffi shi ma sukan samu ƙwarin jiki shi ma. Sannan yana taimakawa wajen farkawa da asuba da wuri ba tare da mutum ya tashi da kasala ko cikin dare ko da safe kuma ya tashi yana wani abu ba. To wannan su ne ladabba. Sannan na addu'ar wato farka daga baccin nan da asuba, an san annabi alaihi salam ya ce mana duk wanda ya kwanta bacci iblis yana masa kulli guda uku, kamar zare sai ya kulla guda uku zai sa mutum a ka, ɗaya a goshi, ɗaya a tsakiyar ka, ɗaya a keya, sai dinga jijjiga mutum lailun ɗawilun farko bacci da dare yana da tsawo, ci gaba da baccinka, ba ya san a farka dare da tsawo, yi baccinka, yi baccinka, yi baccinka. To idan mutum ya farka daga bacci bai isa ya kwance wannan kullun da hannu ba, ko a ɗauke shi a dinga wujujjuga shi ya kwance ba zai ba. In ka ga wannan ya kwanta sai abinda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa shi zai kwance shi. Ya ce in mutum ya farka in ya ambaci Allah kamar wannan, Allahumma alhamdulillah zai ahyana ba'da ma amata na wa ilayhin nushuru, kana faɗa wannan kullun da yake goshinka ya fita ya warware. Kana yin alola kullun zake tsakiyarka ya warware. Kana yin sallah kamar raka'atul fajri, wannan dai kullun ya kun warware. To ka je ka sallah asuba shikenan, sai ka tashi ka ji ka wasai, zuciya lafiyayya ba kume a cikinta. To sai abinda kuma na wuce a lokacin da ake kwanta bacci kuma ake wannan addu'o'i na kwanciyar bacci, akwai ladabi da ake so mutum ya kiyaye, shine karka kwanta da wani mutum a zuciyarka. Karka kwanta da wani a zuciyarka, ka cire komai, ba gishi ba gillu, baka kwana da za ka tashi kai wa wani kaza, ka kwanta kana kwafi da wani. Wannan shine mafi alheri a dukkan ladaba wanda ake son zuciya ta gyaru shine jauharinka ya zama ingantacce sakanan kuma ba wanda yake jikinka shi ma ya zama ingantacce
falillahi minhu inda kulli makafatin ce jarumtarsa sai a lokacin tsoro sai sanda al'umma suka shiga razani da tsoro sannan yake gode jarumta akwai ran da aka ji ƙara a Madina mai ƙarfi aka tsorata da daddare kan Madina aka gasa fitowa sai jarumai suka dan fara lekowa in wannan ya fito da ya ji motsi can gidan an bude shi ma sai ya dan bude to a haka sai jaruma suka dan fara taruwa to wannan ƙara ta ina ta biyo ya za a fuskance ta suna cikin shawara sai ga shugaba ya dawo akan doki dokin ba siddi ba linzami yana ta wahir sulai daga yana sai ce ku koma duk an gama muku ma koma me an gama hayyo ba a san me ba ce kowa ya koma an gama dan su ba za su iya ba aka ji aka musu sallallahu alaihi wasallama ba jarumin da yake yaki a doki ba linzami ba siddi fado wa zai amma shi da ya dawo a tsakar daren dokin ba siddi ba linzami koma me ku koma an gama muku kawai kuma ba wanda zai tambaya to menene ba mu iya wannan tambaya harisun alal inqazi mai kwadayin tsamo bayi daga halaka shine min kulli afatin daga dukkan wahala baya so ya ga muna shan wahala shi yasa ubangiji ya mai jinjina yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum Allah yace azizun alaihi ma anitu kuma harisun alaikum abinda yake wahal da ku yana ba shi wahala mai kwadayin alheri a gare ku bil mu'minina raufun rahimun Allah yace yanda nake raufun rahimun haka shi ma yake raufun rahimun da ga mu'minai harisun alal inqazi min kulli afatin mai kwadayin tsamo bayi daga halaka sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah.